illa liya'budullaha face sai dan su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana an umurce su akan su yi bauta ga Allah mai girma da buwaya, mukhlisina suna masu tsantsantar da lahu ga Allah addina addini. Kenan wannan shine abin da aka umurce su da shi, su tabbatar da cewa ibadar da suke yi, sallar da suke yi, azumin da suke yi, qiyamul lailin da suke zawwa, karatu qur'anin da suke yi, tafsirin da suke saurare, dukkan wani aiki na ibada, to abin da aka umurci bayi shine su yi shi dan neman yardan Allah mai girma da buwaya. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, su zamanto masu tsantsantar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala, hunafa'a, sannan kuma su zamanto suna karkacewa hanya wadda take ta shirka ce, suna tsayawa akan hanya ta tauhidi totar. Wannan shine abin da aka umurce su, mukhlisina lahu ad-din hunafa'a. Sannan Allah ya ce wa yuqimus salata, kuma su tsayar da sallah, wa yu'tuz zakata, su bayar da zakka, wa dhalika dinul qayyima, wannan shine addini wanda yake tsayayye, shine addini daidaitacce, shine addinin da Allah ya yarda a bauta mushi akan wannan tsari. Shine kenan su bauta wa Allah subhanahu wataala, kar su sanya mushi kishiya, su tsayar da sallah, su bayar da zakka, wannan shine abin da addinin su ya umurce su da shi. Anan Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma umiru illa liya'budullaha, liya'budullaha ay illa liyuwahhiduhu fil ibada. Abinda aka umurci bayi akan su shine su dayanta Allah mai girma da buwaya a cikin abinda yake ibada ne. Duk abinda yake bautan Allah ne, to dole a samu ikhlasi a ciki. Kamar yadda bayanai sun rige sun gabata a baya a cikin suratul ikhlas da can cikin suratul ma'un, karkashin fadar Allah subhanahu wataala, wallazina hum yura'una, wanda suke yin riya, to karkashin nan duka an yi bayani akan abin da ya shafi ikhlasi, imana yin aiki dan Allah. Dukkan aikin da zaka aikata, zaki aikata, zan aikata, zamu aikata, muna buƙatan a dukkan kowane ɗaya daga cikin mataki guda uku ya zamanto mu rika hararo girman Allah subhanahu wataala, kar mu yi sakaki da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku. Abu na farko, aikin da zaka aikata, aikin da zaki aikata na alheri, kahin ka aikata shi ana buƙatan ya zamanto a cikin zuciyarka, ka kimsa wa zuciyarka zaka yi ne dan Allah. Abu na farko, kahin ka kai zuwa ga aikin. Abu na biyu, lokacin da kake cikin aikata aikin, kana cikin aikata aikin, kina cikin aikata aikin, to kuma ya zamanto Allah ne kake nuhata da wannan aikin naka. Sannan abu na uku, bayan ka ƙare aikin, anan ma dole ne ya zamanto gwagwarmaya ce tsakaninka da zuciyarka, ya za a yi ka tabbatar da ka ajiye zuciyarka akan yin nan da aka yi dan Allah, da kahin ka faran da lokacin da kana yi, to bayan ka ƙare ma ya zamanto wannan abu akwai shi. To wannan shine abin da yake wajibi. Kenan dukkan aikin da za a yi da suna addini, waɗannan matakaiya guda uku a kiyaye su. Kafin ka fara aikin ya zamanto akwai yi dan Allah, a cikin yin aikin ya zamanto akwai yi dan Allah, bayan ka ƙare aikin ya zamanto halla wannan aikin kawai neman yardan Allah subhanahu wataala ne kake yi a cikin shi. To shine Allah yake cewa ma umiru illa liya'budullaha, sai dan su bauta wa Allah mukhlisina, suna masu tsantsantar da lahu a gare shi addini addini. Mana mutum ya tsantsantar da ibada shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wa yuqimus salata, suna tsayar da sallah. Tsayar da sallah, yin sallah, yin sallah a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. Manzo Allah ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah. A yau mun ga yadda manzo Allah yake yin sallah, a ba mu gani ba. To ya za a yi mu yi aiki da wannan hadisin da manzon Allah ya ambata cewa ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah. Za mu iya gane haka ta hanyar karanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, karanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sallah. A wannan yanayin sai ka fahimci tsaf ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah. A wannan lokaci, a daidai wannan gaba nake kiran ƴan uwa akan cewa kowa ya tambaye kanshi, sallar da kake yi, sallar da kike yi, sallah ce wadda zuwa kai ka zauna gaban malami ka koye ta, ko kuma a kawai sabanta kai a hanya ka tafi, mana tashi kika yi kika gani a gidanku ana sallah, ke ma kike yi, baki san ba me kaidan sallar nan me sharuddan ta me wajibin ta me abin da yake rushe ta me yake gyara ta wannan wajibi ne ko gunde daga cikin musulmai tambaye kan shi akan haka sannan kuma ka ba kanka amsa idan zaman to sallar nan koyan ta kai alhamdulillah ka kara kyautata ta idan zaman to sallar nan sabanta ne kai a hanya bi ma'ana baka san yanda ake yin ta ba ba a karance ka karance ta ba to ka gaggauta zuwa makaranta saboda a koya maka sallah karka je kai ta sallah kai ta sallah ruba zaka samu wani mutumin da yana sallah a cikin sallar nan tashi da yake yana kare sallar za a dukulkure sallar a buga mushi ce ba bukata wannan sallah kaga wani irin ruku'i kaga wani irin sujada mutum bai san baya ma ake sallar me yake gyara ta me yake rushe ta to kaga bayan da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala akan wannan tsari da ka ilimi akan abin da ya shafi addini da sanin farillai na tilas shine wajibin da yake kan kowane mutum dai namiji ko mace wanda ya balaga shine abin da malami ahlar ya ambata mana cewa farkon abin da yake wajibi akan balagegge mutumin da ya balaga ko namiji ko mace ya san farillat ya gyara imanin shi tashihu imanihi ya inganta imanin shi sannan abu na gaba ya san abin da zai gyara mishi farillan shi na tilas sai ce kamar hukumce-hukumcen sallah kamar hukumce-hukumcen azumi kamar hukumce-hukumcen kaza wannan dole hekin san su ba a bauta wa Allah subhanahu wataala akan jahilci da aka ayi kokari ayi karatu na addini karatun addini shi yake gaba da karatun duniya nesa ba kusa ba karatun duniya bakin shi duniya karatun lahira kuma karatun addini zaka yi aiki da shi a nan rayuwarka ta yi kyau sannan kuma a gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala ya baka ladan wannan abin da ka koya da sunan addini sannan kuma da irin ayyukan da ka aikata dan neman yardan Allah subhanahu wataala kuma ka aikata su ne ala basiratin akan sani ba akan jahilci ba da haka wa yuqimus salat Allah ya ce suna tsayar da sallah kenan an umurce su akan su bauta wa Allah shi kadai sannan kar su sake su karkacewa bautan Allah zuwa ga bautan shedan bautan Allah zuwa ga abin da ya shafi bauta wa wani Allah sannan su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka Allah ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini wanda yake daidaitacce tsayayyen addinin da aka umurci bayi akan su tai akan shi to wadannan abubuwa duka wajibi ne mutun ya kiyaye wasu daga cikin magabata suke cewa abinda ake nihi da wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayye bi ma'ana addini wanda yake tsaye akan alqiyam wal mabadi mana wanda yake tsaye akan wasu ka'idodi wanda dole sai ka bi wannan ka'ida za a kirayi abinda suna addini mutumin da yace zai bauta wa Allah ba ikhlasi sannan ya kama hanyar shirka sannan sallar shi yana yin ta inda ya ga dama sannan kuma baya bayar da zakkan dukiyar shi kaga wannan koda ya ce yana addini shi suna ne mana ba addinin ba da Allah subhanahu wataala ya umarni ne akan arkan abota wa Allah subhanahu wataala da shi kenan wannan shine abin da wannan aya take mana bayani akan shi sannan Allah yake cewa innal ladhina kafaru min ahli kitabi
wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah
ubangiji subhanahu wataala yake cewa innal ladhina kafaru min ahli kitabi kaga wadanda suka kafirta daga cikin ma'abuta littahi alyahud wan nasara kenan kaga su ma kala biyu ne akwai wanda suka yi imani wanda suka yi imani a cikin su Allah madaukakin sarki wadannan zai ma ba su ladan su kaso biyu ne ulaika yu'tauna ajrahum marratayn za ba su kason lada guda biyu sun yi aiki da addinin annabi Isa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana kuma sun yi imani da shi za ba su ladan addinin annabi Isa a ba su ladan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaika yu'tauna ajrahum marratayn amma waɗanda suka kafirta a cikin su kuma lokacin da manzon Allah ya zo suka ce mu kristani mu yahudawa ne zamu tsaya akan yahudancin mu zamu tsaya akan kristancin mu to waɗannan mutane alƙawali tsakanin su da Allah shine narkon azaba Allah madaukakin sarki ba zai ce musu tunda wannan addinin kristanci suka yi tunda shi ma addini ne wanda Allah ya sabkar da shi a sassabta musu azaba ko kuma a musu rahama babu zancen wannan matukar daga zawwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yi imani da shi ba to wannan mutumin kafiri ne ko da kana kan addinin annabi Isa na kirkin kana kan addinin annabi Musa na kirkin amma ko manzon Allah yazo sai ka ki imani da shi to kaman ka kafircewa annabi Isa ne ma kaman ka kafircewa annabi Musa din ne shi yasa Allah subhanahu wataala mutanen annabi Nuhu da suka ƙaryata manzanni Allah ce kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin ku sani cewa mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzannin Allah gaba daya tare da cewa annabi dai suka ƙaryata sun ƙaryata daya Allah ce sun ƙaryata gaba daya me yasa in ka ƙaryata annabin Allah dai kamar ka ƙaryata sauran ne gaba daya to Allah ce innal ladhina kafaru kaga wanda suka kafirta min ahli kitabi daga cikin al-yahudu wan nasara Allah yake cewa fi nari jahannama waɗannan mutanen fa uqubar su sakamakon su a gobe kiyama fi nari jahannama za su tsinci kansu ne a cikin wutar jahannama sannan wannan tsintan kan da za su yi khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wuta Allah ce ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin halittan Allah subhanahu wataala kaga sun sanya wa Allah kishiya sannan sun ki amfana sun ki aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi a dalilin haka Allah ya ce waɗannan mutanen makoman su wutar jahannama ce sannan kuma waɗannan mutanen su ne mafi sharrin halittan Allah ulaika hum sharrul bariya su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah subhanahu wataala na'am
innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum
sannan ubangiji subhanahu wataala kuma yake cewa innal ladhina amanu kaga wadanda suka yi imani daya wa amilus salihati suka aikata aiki nagari biyu dole ne aiki ya zamanto akwai imani sannan kuma aiki ya zamanto nagari wannan shi yake samun karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa ulaika kaga wadannan mutanen hum khairul bariyati sune mafi alherin halittan Allah subhanahu wataala mutumin da zai yi imani zai aikata aiki nagari ya tsayar da sallah ya bayar da zakkan dukiyar shi ya karanta qur'ani yayi aiki dukkan wani aikin alheri zaka same shi a wajen waɗannan sune mafi alherin halittan Allah subhanahu wataala ulaika hum khairul bariyya wannan sune mafi alherin halitta ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu a cikin su na'am
jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa waɗannan mutanen da suka yi imani suka aikata ayyuka nagari sai Allah ya ce jazaa'uhum sakamakon su imana sakamakon abinda suka aikata na imani sakamakon abinda suka aikata na aikin alheri inda rabbihim a wajen ubangijin su sakamakon da Allah zai ba su shine jannatu adnin aljannati madawwamiya tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta imana aljanna gidajen da Allah ya tanadi za a sanya ɗiyan alheri ɗiyan da suka aikata ayyuka managarta Allah zai ni'imta su ya karamta su ya darajta su ya kimanta su da ba su waɗannan gidajen wanda su ne gidajen aljanna kuma khalidina fiha abada za su shiga wannan aljannan za su dawwama a cikinta har abada babu ranar fasawa babu ranar karewa batta da wani iyaka ko wani limit a ce a tunda an zo matsayi kaza shikenan ku huto za a sake komowa duniya a sake aikata wasu ayyuka an yi so tukun a sake komawa a babu wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ma masu imani alƙawalin gidan aljanna sai ce khalidina fiha za su dawwama a cikinta har abadin abada babu ranar fasawa ubangiji subhanahu wataala arzuta mu da samun wannan gida to wannan gida kuma Allah yake cewa khalidina fiha abada sai ce radiyallahu anhu radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da Allah zalika kaga samun gidan aljannan nan yana tabbata ne liman khashiya rabbahu ga wanda ya tsoraci ubangijin shi kenan aljanna gida ce ta masu tsoron Allah gida ce ta waɗanda suka kiyaye dokokin Allah gida ne na wanda Allah subhanahu wata'ala yace ku yi suka yi ku bari suka bari amma dukkan mutumin da yake fandararre ne bi ma'ana ba ruwan shi da abin da Allah yace ko abin da manzon Allah ya faɗi harakan shi kawai yake to lalle tabbas aljanna ba tashi bace ba maganar cewa aljanna ta mai rabo ce eh mai raban shi yake yin aikin mara rabon dama baya aikin saboda ita gida ce ta wanda suka yi aiki Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa wa ni'ma ajrul amilin madalla da aikin ma'aikata kenan gida ne na waɗanda suka aikata aikin da Allah yake so ba mutanen da suka meke kafa a gidan duniya ba suka aikata abin da suka ga dama da haka ƴan uwa musulmi mu yi kokari matuƙa wannan rayuwa da muke gani tana da iyaka aljannan nan da Allah yake ambata mana ba ta da iyaka ba a hwasawa in an shiga kenan babu ranan karewa kuma ni'ima ce ta yau ta gobe daban take da ta yau ta jibi daban take da ta gobe haka abin yake hauhawa sannan kuma idan mutum bai aikata aikin alheri ba ya aikata abin da ya ga dama a gidan duniya aka aikata masha a suka abin da suka baje koli suka abin da suke so to waɗannan kuma a gobe kiyama su ma Allah zai sakanta musu da shiga gidan wuta wannan gidan wutan su ma an san shiga matakar dai ba an samu tauhidi ba tare da su to an san shiga sun shiga kenan sun shiga dindindin har abadin abada babu ranar hwasawa kuma azaba ce mai hauhawa tana tahiya tana karuwa tana tahiya tana karuwa ba baya take ba dan haka mu yi kokari mutun ya hi karhin zuciyar shi dukkan abinda ya haro maka a cikin zuciyarka kaji ka tuntuba a cikin littafin Allah wannan abun baya da madogara ka tuntuba cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun baya da madogara wallahi ka sabbara zuciyarka ka ba ta hakuri wannan shine rufin asirinka a cikin rayuwa sannan kuma a cikin rayuwar nan da kake gani dukkan abin da zaka bari dan Allah to Allah madaukakin sarki zai maka masanya da wani abu wanda yake mafi alheri a kan shi man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan min dukkan mutumin da ya bar wani abu dan Allah ga abu kaza haramu haram ne Allah ya haramta sai kika ce kin bar abun nan dan Allah to Allah sai ya miki masanya ya miki kambaci kambacin wancan abin da kika bari na haram Allah zai baki kambacin shi da wani abin da yake na halal ne kuma wafi nagarta akan wancan abin da kika bari Ibn Rajab al-Hanbali Allah ya rahama a gare shi yake bada wani wata kissa ko kuma wani tarihi da ya tabbata karkashin cewa bawa idan ya bar abin da zuciyar shi take raya mishi ka saba ma zuciyarka kake yin abin da Allah yake so imana kenan ka abin da yake haramun ne ka jure ka bari to Allah baya kyalika kana Allah sai ya maka kambacin wannan abin da ka bari dan Allah wanda kana so kana kaza amma ka bari saboda Allah to Allah sai ya maka masanya abu mafi alheri a cikin rayuwarka tunkan ka bar duniya Ibn Rajab yake bada labarin anna rajulan min al-ubadi kana fi makkata wani mutum daga cikin masu bauta ya kasance a garin makka wan qata'at nafaqatuhu yana cikin rayuwa sai abinda yake na abincin shi sai ya kare waja'a ju'an shadidan mutumin ne yayi yunwa ta kama shi yunwa mai tsanani yunwar da ta kai matsayin wa ashrafa 'ala al-halaki ya kai inda ma kusan yunwar za ta iya halakar da shi wa bainama huwa yaduru fi ahadi azqati makka iz 'athara 'ala 'iqdin thaminin ghalin nafisin yana cikin tahiya a cikin wasu lunguna ko kuma ka ce wasu hanyoyi a garin makka kawai sai ya tsinci wata sarka iqdin wata sarka thaminin mai daraja wata mai tsada ghalin mai daraja fa akhadahu fi kammihi wa dhahaba ila al-haram sai ya dauki wannan sarkar sai ya sanya ta cikin burgamin shi sai ta yi harami kenan daidai dakin Ka'aba kawai isan shi wannan waje yake da wahala yanzu ya samu ga talauci talaucin da yunwa ya kai yana fama ya kashe shi kuma sai ya tsinci sarka ta kirki mai daraja mai kima mai tsada kuma ta zinariya kaga kenan Allah warwaran matsala ta zo yawa yana zuwa bakin harami kawai wa idza bi rajulin sai samu wani mutum yana shela yana bada cigiyar ba wanda yaga sarka kala kaza ta zinariya mutum yake cewa fa wasafahu li fama akhta'a fi sifatihi shay'an ya wasafta sarkar yadda take tak bai kuskure ba akan wasafin akan komai barantana in yi shakkan cewa ba tashi bace ba sarka mai kala kaza tana da abubuwa kaza tana da tsakiyoyi kaza tana da wane ne kaza ya wasafta ta wannan mutumin sai mutumin da ya tsantan ne tabbatar da cewa wannan sarka ta wannan mutumin ce shi kuma ga yunwa abincin shi ya kare kuma yunwa tana fama ta kashe shi yake cewa fa dafa'tu lahu al-iqda ala an yu'tiyani shay'an sai na bashi wannan sarka amma akan sharadin zai bani wani abu ai akwai tukuci da ake bada ko a ce an yi duwa duk wanda ya samu ya kawo irin tukuci mai tsoka eh ko ya zama mai tsoka ko ya zama mara tsoka dai akwai tukuci da ake badawa to yanzu sai yace zai bashi wani abu a cikin wannan abun qala fa akhadha al-iqda wa dhahaba mutumman nan sai ya amshi wannan sarkar kawai sai ya juya ta yi shi la yalwi ala shay'in bayya ma juyowa ya kalli komai baranta na kalle ni hada dan tausaya mu a kawai gaban shi kama ya ta yi shi shi kuma tsinci zinariya yace wa ma sallamani dirhaman wala naqiran wala qitmiran yace bai bani zinariya ba bai bani azruhawa bai bani ba kai daidai da fatan da in ka dauki da biyun ka hasa dan da yake cikin da biyun nan akwai wata fata hore take lulube da shi yace daidai da wannan fata bai bani ba kawai wannan mutumin ya kada yayi gaba ka san ba kowa yake tsuntuwa ya kai fa Allah sai mai imani kana cikin talauci na kirki talaucin da yunwa tana nema ta kashe ka kuma ka tsinci dukiya mai yawa kuma ka doka ka bara ta illa man rahimar rabbuka wa qalilun ma hum yanzu waya mutun zai yadda kana yadda ta daga ka kira sai a ce maka wannan lamba an tsira ta imana lamban ba ta aiki za a je ai abin da za a karshe dai wannan wayar kawai sai da hali bada to mutane suna durowa gidaje mutane suna doka baranta na suka tsinta min babi aula qultu wannan mutumin da ya tsinci sarkar da aka zo yanzu ya bara sarkar ba bashi komai ba yace allahumma inni taraktu hadha laka allah na bar wannan mutumin na bar wannan abin saboda kai kaga inda rike sarkar ne a wajen shi yaje sai ya ta wani waje ba wanda zai iya gane me faru amma dai ya bara ta dan allah yace allah na bar wannan mutumin ya tahi dan kai sai yace fa'awidni khairan minhu allah ka masanya mani da wani abu mafi alheri sama da wannan abin da na rasa wannan mutumin ana cikin rayuwa sun maraki ba jihat al-bahari fa zahaba bi qaribin fa habbat rihun hauja mutumin yana cikin kaikawar rayuwa wata rana sai ta hau kolokolo da ya hau kolokolo sai kolokolon sai lalace wata igiyar ruwa da ta zo da ta bige su sai suka watse da suka watse sai ya ji shi a saman wani katako saman wani katako a saman wannan jirgiruwan nan kenan da katako jirgiruwan da ya watse kenan shi dai hetsin cikin shi a saman wani katako kenan ba saman jirgiruwa ba yake yanzu a saman katakon nan kuma yake cewa iska take kada su da ya take kada shi dama da hagu tayi can da shi ka la haula lahu wala quwwa bayyada wani muciyen da zai iya tuka shi ko kuma wataƙila ba zai iya tashi ya zauna ba kawai a yanda ya tsinci kan nashi a haka kawai yake tafiya iska kuma ta ruwa take kada shi dama da hagu yace yana cikin wannan yanayin hatta alqathu ila jaziratin har sai da ta kai shi gaban wani wannan katakon yadda yake sama ya kai shi gaban wani ƙauye wani gari da yake bakin ruwa yace wa nazala biha sai ya safka a wannan wajen sai ya ce wa wajada fiha masjidan wa qauman yusallun kawai da ya zo garin sai ya samu wasu mutane kuma ya same su a cikin masallaci suna sallah fa salla sai ya salla tare da su da aka kare salla sai ya ga wasu takardu a gaban shi sai ya ɗauki takardun nan sai ya fara karantawa takardun kuma ƙur'ani ne da suka je yana karanta ƙur'ani suka ce to baƙo ka iya karatu ya ce ya iya karatu sai suka ce to yanzu shin za ka koya wa yaranmu karatun ƙur'ani akan wani albashi da za mu riƙa baka ya ce ƙwarai da gaske suka yi alƙawali suka yi yarjejeniya zai karantar da ɗiyansu ƙur'ani su kuma za su riƙa biyan shi yanzu wannan mutumin yana cikin karantar da su to a cikin tsarin karatu ai dole an yi rubutu da yazo da ya rubuta wani allo sai mutane suka ga rubutun nashi faridun min nau'ihi bi ma'ana rubutu ne na musamman wannan mutumin kwararre ne suka ce zamu kar dokan ka karantar da yaran mu rubutu ka koya musu qur'ani yace ya yarda suka sa mushi albashi guda biyu na koya qur'ani daban na karantar da yaran su rubutu hallo shi ma daban yace ana cikin haka rayuwa tana tahiya yana karantar da waɗannan yaran karatu alqur'ani mai girma kuma yana koya musu rubutu sai mutanen garin da suka lura da halin shi da yanayin shi dai mutumin kirki ne kaga mutumin da zai tsinci zinariya ya kai ya bada ko mutumin ya juya ya kyale shi ya tahi ya ce Allah na bar maka kaga tabbas akwai alamar imani tare da shi in wani ne ai mallan za a ba hamata iska sosai kuma garin gaba ɗaya sai an ji su to wannan mutumin da suka lura mutumin kirki ne suka ce inna hahuna bintan yatimatan suka ce akwai wata yarinya mareniya kanat li rajulin minna ta kasance diyar wani mutum ne a cikin mu fihi khairun kathir mutum ne wanda yana tare da alheri mai yawa mahaifinta kenan watu wufi anha wannan mahaifin nata sai ya rasu halaka an tatazawwajaha miye ra'ayinka akan ka auri wannan mareniyar qultu yace la ba'sa balahi balahi zai aura eh saboda dama ba auren gare shi ba yace zai aura eh alal rakbi was sa'i fatazawwajaha yace fatazawwajtuha hin aureta yace wa dakhaltu biha fawajadtu al iqd alladhi iqd zalika al iqd bi aynihi fi unuqiha aw bi unuqiha yace sai na auri wannan yarinya ran da na tahi tarewa da na shiga wajenta sai na samu wannan sarkada na tsinta sai na same ta a cikin wannan amaryar tashi ki ne samu sarkar a cikin amaryar nan da ya ga sarkan nan sai kiskirin ya ga sarkan nan tabbas ita ce qultu sai yake cewa matar tashi yarinyar kenan mareniya ma qissatu hadhal iqd miye labarin wannan sarka kuma sai take ce mushi fa akhbaratil khabara ta bashi labarin abin da ya faru na mahaifinta ya tayi harami ya yadda shi wani ya tsinta an yi wane ne sarka dai nata ne mahaifinta kuma shine wannan mutumin da yadda sarka aka tsinta aka bashi ya juya yayi gaba take cewa wa zakarta wai kice wa zakarat anna abaha adaa'ahu fi makkata zata yawmin fawajadahu rajulun wani mutum ya samu wannan sarka fa sallamahu ilayhi ya doki sarkan nan ya bayar fa kana abuha yad'u fi sujudihi daga wannan ranan baban wannan yarinya ya rika addu'a a cikin sujadar da yake yi an yarzu qabnatahu zawjan kadhar rajul Allah ya arzu tadiyar shi da namiji kamar mai hali irin wancan mutumin da ya tsinci waccan sarkar ya yunkuri ya bada ta ba a bashi komi ba ya ki cewa komi kala sai wannan angon nata yake ce mata fa'anar rajul yace ai ni ne wannan mutumin kaga can ya tsinta dama Allah ya kadarta abin zai iya zawwa karkashin mulkin shi amma ta hanyar da kuma Allah subhanahu wataala ya shar'anta kaga ya bari dan Allah fa'awadahu Allahu khairan minhu sai Allah ya bashi mafi alheri akan wannan fa dakhala alayhi al-iqd bil halal yanzu sarka ta zama tashi ta hanyar halal li'annahu taraka shay'an lillahi fa'awadahu Allahu khairan minhu saboda ya bar abin dan Allah Allah sai ya bashi ya mallaka mishi sarkar kuma ya mallaka mishi mai sarkar ma a karan kanta sannan kuma wannan mallakawar karkashin bayan wata doguwar addu'a ce wadda mahaifinta ya bidare yana tayin Allah ya arzu tadiyar shi da wani mai hali irin halin mai wannan wanda ya tsinci wannan sarkar to da haka duk abin da ka bari dan Allah zai maye maka gurbin shi da shi wannan tabbas ne babu shakka akan wannan duk abin da ya taso ga wata haraka ta haram za a samu kuɗi amma haram ne kace ka bari dan Allah tsakaninka da Allah wallahi Allah sai ya masanya maka wani abu mafi alheri sama da wannan sannan kuma Allah ya yarda da kai sannan kuma ƙarshe zaman to aljanna ce makomarka amma idan mutum ka ga gaugawan abin da bai zo ba ko kuma a kai so kake dole sai kayi kuɗi ko ana hama za hama ta dole sai kayi kuɗi walla tabbas zaka iya jeho kanka cikin abin da yake halaka ne ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye na'am
bismillahir rahmanir rahim inna تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
وانا سورة أنا كنا ترسونا سورة القدر سورة تتكي بياني أكان قدرة كمان دو سورة تتكي معلومي سوكا فجي Abdullahi ibn Abbas Allah kadar da gare shi yake cewa anna Allah ta'ala yaqdi al-aqdiyata fi laylati nisfi sha'ban wa yusallimuha ila arbabiha fi laylati al-qadri cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kadarta abinda yake kadartawa a daren tsakiyar sha'ban sannan kuma a meka al'amuran zuwa ga wakilan al'amarin shi kuma a wannan a cikin dare wanda yake na Lailatul Qadri to Allahu a'lamu sihhati hadhihi riwaya amma magana ta zo a cikin tafsirul baghawi sannan magana ta biyu suke cewa innaha summiyat bidhalika li'izamiha wa qadariha wa sharafiha me yasa wannan sura aka kira ta da suna suratul qadr suka ce an sanya mata wannan sura saboda girman da take da saboda darajar da take da saboda fifikun da take da min qawlihim kamar a ce li fulanin qadrun wani ai mutun ne mai daraja da aka ita ma sura kira ta da suna suratul qadri sura da take da daraja take da matsayi na musamman wannan haka imamu zuhuri ya hadi da shi da wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malaman suka ce a wannan sura an sa mata suna suratul qadr summiyat bidhalika li'anna lit-ta'ati fiha qadran 'aziman wa thawaban jazilan saboda dukkan aikin da'a da mutun zai yi a cikin wannan daren na lailatul qadri iya da wata daraja ta musamman iya da wani lada na musamman a dalilin haka aka sanya wa sunan suna suratul qadri saboda Allah yayi bayani akan lailatul qadri a cikin wannan sura Abubakar ibn al-Warraq yake cewa summiyat bidhalika li anna man lam yakul lahu qadrun wala khatarun yusiru fi hadhihi al-layla dha qadrin idha ahyaha dukkan wani mutum mara daraja mara kima mara kaza wanda ba kowa bane a wajen Allah idan ya zamanto ya sallaci daren wannan na lailatul qadri to zai samu ta daraja ta musamman a wajen Allah kenan aka yace kenan wannan sura sai aka kira ta da suna suratul qadri saboda irin darajar da take gadarwa bawan da ya sallaci wannan ya ai gabatar da ayyuka na ibada a cikin wannan dare wasu suka ce li'annahu abin da yasa ka sa mata suratul qadri saboda sabkowan mala'iku da suke sabkowa a cikin wannan sura a cikin wannan dare kamar da Allah ambata a cikin surai ya sannan kuma waɗannan mala'iku ma'abuta daraja da kima mala'iku suna sabkowa kuma Allah ya ce war ruhu fiha da ma mala'ika jibril duka a cikin wannan daren wasu suka ce summiyat bidhalika li'anna Allah ta'ala qaddara fiha ar-rahmata 'ala al-mu'minin saboda Allah ya kadarta yi wa bayi rahama a cikin wannan dare sai aka kirayi wannan daren aka kira wannan sura da sunan suratul qadri sannan kuma dare ne wanda a cikin shi ubangiji subhanahu wataala yake zartar da al'amura ko kace budget da za a yi raskwana da za a yi na shekara gaba daya wani zai yi kaza wacce za ta yi kaza wani zai samu kaza wani zai rasa kaza duka wannan yana faruwa ne a cikin dare wanda yake na lailatul qadr shine Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kun
inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin
ubangiji subhanahu wataala yake ta inna anzalnahu lalle mu ne muka sabkar da alqur'ani mai girma kin nan da kuke gani fi lailatin aw cikin wata dare wannan daren mubarakatin ma'abuciya albarka wani dare ne ma'abucin albarka shine daren lailatul qadri shi ne daren lailatul qadri sannan Allah yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ubangiji subhanahu wataala yake ta mahallu shahid shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan a cikin shi Allah subhanahu wataala ya sabkar da alqurani mai girma daga can zuwa baitul izza kenan daga lawhul mahfuz zuwa baitul izza kenan a cikin wannan dare aka dauko qurani su kutum da guda aka zo da shi yanzu daga baitul izza daga nan ne ake sabkarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya sura kaza kaza a tsawon shekara 25 alqur'anin gabaɗaya ya sabko kenan wannan sura suratul qadr sura ce wadda malamai sun yi ijma'i ko kuma mafi yawancin malaman tafsiri sun ta akan cewa sura ce wadda take makkiya ce sannan tana madaniya afwan sura ce madaniya sannan tana da ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan sura zamu karanta ta kuma Allah ya sanya yanzu muna cikin goman karshen watan ramadan zamu ji shi daren na lailatul qadri yaushe da ake samun shi yaushe ake ganin shi zamu ji maganganu daga magabata zamu ji kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma la'alla bayan an ambaci maganganun sannan kuma za su samu tarjihi da izinin Allah subhanahu wataala Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka sabkar da alqur'ani mai girma fi lailatul qadr a dare wanda yake na lailatul qadr mana dare wanda yake na kadara za a rubuta wa kowa irin kadarar da Allah subhanahu wataala ya kadarta mushi za a mushi raskunan shekara a cikin wannan daren wanda yake na lailatul qadr sai Allah yake cewa wa ma adraka ma lailatul qadr wa yasanar da kai abinda yake cewa dare na lailatul qadr sai ce lailatul qadri ita ho wannan daren da kake gani khairun ita ce mafi alheri sama da min alfi shahar sama da watanni guda dubu wata dubu shike ba da shekara 80 da doriya ko shekara 84 dare ibadar da zaka yi a cikin wannan dare shi kadai daga hu daga fadawar ranar shi zuwa hudawar alfajiri bautar da zaka yi a cikin wannan lokaci kamar kai shekara 84 ne kana bautawa Allah subhanahu wataala kaga wannan dare ne wanda yake wajibi akan dukkan mutum mai imani ya kwadaici samun wannan albarkan da yake cikin wannan lokaci wanda Allah subhanahu wataala ya zuba kene yake cewa khairun min alfi shahr sannan iya daga cikin darajar da wannan daren yake da Allah ce tanazzalul malaika mala'iku suna safkowa a cikin wannan dare yace kai ba ma mala'ikun kadai ba war ruhu da ma mala'ika jibril shi ma iya zawwa bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu min kulli amrin daga dukkan wani abun da yake umurni ne Allah subhanahu wataala sannan wannan dare kuma salamun aminci ne da nutsuwa a cikin shi hiya a cikin wannan dare hatta matla'il fajri har zuwa fudowar alfajiri lokacin yana farawa daga faduwar rana in kikai sallar magariba a ranan daren lailatul qadri sallar magariba da zaki za a rubuta miki kamar kin yi shekara 84 ne kina sallar magariba sallar isha'i da zaki nan ma kamar shekara 84 kina sallar isha'i ladan da zaki samu a wannan sallar ɗaiɗi da zaki sannan kuma sallolin da zaki a cikin dare karatun qur'ani da zaki sauran ayyukan da'a da ibadar da zaki duka za a baka ladan kamar ka shekara 80 doriya kana aikata wannan aiki ne kenan le wannan daren na lailatul qadri kowanne ɗaya daga cikin musulmi sai ya samu rabon shi a ciki ba su cewa ya wuce wani bai samu ba ai kai sallar magariba kuma kai sallar isha'i shi kuma daren yana farawa daga faduwar rana zuwa hudawar alfajiri kaga a tsakanin kadai ko bin kasulancinka da kasalarka dole waɗannan abubuwan guda biyu an same su tare da kai kaga sai kai magariba sannan kuma dole sai kai isha'i to Allah yake cewa salamun hiya hatta matla'il fajr, aminci ne a cikin ta da nutsuwa tun daga faduwar rana har zuwa hudubar alfajiri. Imam Malik Allah ya rahama a gare shi a cikin al-Muwatta yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an nuna mishi shekarun al'ummomi wanda suka gabace shi, an nuna mishi shekarun al'ummar annabi Nuh, annabi Lut, annabi Salih, al'ummomin suka gabata an nuna manzo Allah shekarun su. Fa ka'annahu taqasara a'mara ummatihi, sai manzo Allah ya ga shekarun al'ummar shi su kuma ɗan kaɗan ne, sai ga abin kaman ɗan kaɗan ne. Alla yablughu min al'amali mithla ma balagha ghayruhum fi tuli al'umr, misali mutumin da yazo shekara 1000 a duniya yana tabotawa Allah, yanzu ya zaman to ɗaya da mutumin da yazo shekara wata 50 ko 60, kaga ba ɗaya suke ba. Sai manzo Allah yake ga cewa al'umma shikenan ba za su iya yin aiki ba irin yadda sauran al'ummomi suka yi aiki, saboda sun samu tsawon shekaru. Ka duba annabi Nuhu alayhi salatu wasalam, shekarar wa'azi kadai shekara 50 yana wa'azi inji Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗancan Allah ba su tsawon shekaru, sai manzo Allah yake kai kukan shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya fa'a'tahu Allah ta'ala lailatul qadri, sai Allah ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren lailatul qadri, waja'alaha khairan min alfi shahrin, kuma ya sanya wannan daren shi kadai mafi alheri sama da wata 1000. Wannan Imam Malik ya zo da shi da cewa wasu daga cikin malamai sun ci hadisi ne wanda a cikin sanadin shi akwai matsala, amma dai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa al'ummar shi daren lailatul qadari, wanda wannan dare kuma iya da kima da daraja ta shekara 80 da duriya. Dukkan wanda Allah ya taimake shi ya tsaya a cikin wannan dare, to lalle tabbas ya kwashi gara ba sa mai girma. Abubuwan da za mu tattauna a kansu a cikin wannan sura, abu na harko, yaushe ake gane cewa wannan daren shi ne daren lailatul qadri. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa qad ikhtalafa al-ulama'u fi dhalika, malamai sun kai sun kawo akai, mana sun sabani, wane ce kaza wane ce kaza. Sai ce amma wallazi alayhi al-mu'zam, amma abinda mafi yawancin malamai suke sama kuma dalili ya rinja yadda haka, yace annaha lailatu 27, cewa daren 27 ce, daren 27 ga watan Ramadan, wanda mafi yawa dama anan shi yake doka ko in kaga masallatiya da suke dokan jama'a a daren 27 daga an kare kuma shikenan, sai kaga abin silat malam ya ka zo daren 28 ana qiyamul layl, sai ga mutane ba su wuce ba cikin ludayi, mana mutane duk sun wannan wani za zai ce maka ai jiya daren lailatul qadri muka je muka gani, shi tuni ya ayyana cewa kawai ya same ta. To lalle tabbas magana cewa akwai tana da ƙarfi sosai, tana da ƙarfi a ilmance. Ubay ibn Ka'ab, wani mutane kira shi da suna Zur ibn Hubaysh, ne yake cewa qala qultu li ali Ubay ibn Ka'ab, nace wa Ubay dan Ka'ab ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace inna akhaka Abdullah ibn Mas'ud, lalle dan uwanka Abdullah dan Mas'ud ya kulu, yana cewa man yaqumil haula yusib lailatul qadri. Ka duba halin magabata, yanzu ba ana rikici bane, ana ta baba, ana ta mai da magana, ana daren 21 ne, a da 3 ne, a da 4 ne, a da 5 ne, a da 7 ne, duka dai an yarda cikin goma na nawa ne, goma na karshe ba cikin watan Ramadan gaba ɗaya ba, a goma karshen na a cikin daren yake. Abdullahi dan Mas'ud shi cayi man yaqumil haula, wanda ya shekara iya qiyamul layli yusib lailatul qadri, tabbas ya samu daren lailatul qadri shekara zungur a ce mutum yana qiyamul layli. Wannan shine kudayin da magabata suke da wajen aikata aiki alheri. Yace a ai ku bar magana kuna ba kanku wahala cewa yaushe ne yaushe na qiyamul layli shekara kawai ka same ta, ka kawata ba kanka lokaci qiyamul layli shekara kawai ka same ta, inji Abdullahi dan Mas'ud. To anan sai Ubay yake cewa faqala, yake cewa yaghfirullahu li abi abdurrahman, Allah gafarta wa baban abdurrahman shine Abdullahi ibn Mas'ud, yace laqad alima, wannan magana da yake na cewa wanda ya tsaya shekara yana qiyamul layl zai same ta, yace laqad alima haqiqa Abdullah dan Mas'ud fa yana da masaniya annaha fil ashr al awakhir min ramadan iya da masaniyan cewa lailatul qadr nan tana cikin kwanaki guda 10 na karshen watan ramadan wa annaha lailatu 27 sannan kuma kasancewa dare ce ta daren 27 na watan ramadan Abdullah dan Mas'ud ya san da haka amma yace duk wanda ya tsaya shekara daya na qiyamul layli zai ga wannan daren yace walakinahu arada alla yattakilan nas wai me yasa bai hudiya mutane ba yace musu ah daren 27 ne me yasa saboda kar mutane su yi kasala ya zamanto a ce daren 27 din ne kawai za ku to daga ta wuce shikenan kahinta shikenan qiyamul layli kuma sai badin Allah kai mu daren 27 kuma Allah ya sa muna cikin masu rai yace saboda mutane kar ya zamanto sun samu kasala da rishin hamzari akan yin qiyamul layli shi yasa an aka tambaye shi sai ya ce mushi a kai dai ka shekara kana qiyamul layli kawai ka same ta wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud kenan sannan kenan anan ma yana maka nuni akan cewa lalle magana mafi karhi shine cewa ana samun ta a cikin daren 27 Allah datar da mu malice was sahihul mashhur magana ingantatta mafi shahara annaha fil ashr al awakhir min ramadan cewa dai ita wannan laylatul qadr ana samun ta a kwanaki guda 10 na karshen watan ramadan wannan magana kuma ita ce magana imamu malik ita ce magana imamu shafi'i malam auza'i abu thawr ahmad da sauran malamai makamantan wannan duka suna magana akan cewa ana samun ta ne a daren 27 qurtubi yake cewa summa qala qaumun sannan wasu mutane suka ce hiya laylatul hadi wal 20 suka ce a ba hadarin 27 bane ba daren 21 ne yau kenan go haka ne a daren 22 ne go kenan daren jiya kala qaumun wasu suka ce daren jiya ne ina da sau kwana jiya suna barci wa mala ilaihi shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i shi ma ya mara musu baya yace kwarai da gaske daren 21 ne to me hujjanku suka ce li hadithil ma'i wa tin saboda hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin daren a cikin cabi da sabkar ruwan sama hadisin kuma abu sa'id al-khudri yazo da shi imam malik ma yazo da shi da wasu daga cikin malamai cewa daren zai kasance ne a daren da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin wannan cabi to shine yake cewa anan waqila kuma wasu daga cikin malamai suka ce laylatul thalith wal 20 daren 23 ne yanan gobe sallar da za a yi gobe da dare ba ta yau da dare ba daren 23 riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah kare da gare shi yake cewa anna rajulan qala ya rasulullahi wani mutum yake cewa ya ma'aikin Allah inni ra'aytu laylatul qadr fi sabi'atin tabqa ya ma'aikin Allah ina tsammahanin daren laylatul qadr a cikin kwanaki guda 7 da suka yi saura daga cikin watan ramadan kwana 7 yi saura kenan a cikin me kenan 23 kenan 23 fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa araru iyakum qad tawada'at yace ina ga wannan abin da kuka ganin nan haqiqa ya bibinci juna ala 23 akan ta daren 23 ne faman arada an yaquwa min ash-shahri shay'an duk wanda yake so ya tsaya a cikin wannan wata na ramadan wani bangare falyakum laylata 23 ya tsayu a daren 23 ma'mar yake cewa fakana ayyub yaghtasilu laylata 23 sannan wa yamassu diban akwai wanda daga cikin magabata ana kira shi da sunan ayyub shi dare 23 sai yayi wanka ya sa kaya masu kyau ya sa turare ya je masallaci ya sallah sammahanin shi cewa wannan daren shi da daren laylatul qadri zan faɗi mana maganganun gaba daya saboda mu fahimci cewa muhimmancin kawai goman karshe in yazo kawai ka zage damtsanka babu wani zance 27 26 duk da cewa lalle akwai maganganu masu ƙarfi da suke nuna cewa 27 ne amma kai a ce tun daga daren 20 har zuwa inda aka tike imana kwanakin nan guda 9 ko kwanaki guda 10 nan duka kayi su kaga kana da garanti kana iya rantsuwa da Allah cewa kayi abin da ya kamata a cikin waɗannan kwanakin ko kuma laylatul qadrin nan ka same ta kuma kayi irin bautan da ya dace kenan kauta daga cikin tsammahal a ko kaza ne ko kaza ne kenan maganganun malume suke ambatawa anan sanne yake cewa yazo a cikin sahihu muslim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam zalla yake cewa inni ra'aytu anni asjud manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni naga ina sujada fi sabihatiha awa shagarin kenan a sallar asubahin da daren da ya gabata na lailatul qadarin fi ma'in watinin a cikin ruwa da tabo qala abdullah ibn unais abdullah dan unais yake cewa fara'aituhu fi sabihati lailati 23 sajada fil ma'i watin manzala yace lailatul qadarin nan wa shagarin ko sallar asubahin da nayi sallah ne a saboda masallacin manzon Allah rihin nashi da aka yi ruwa wani lokaci ruwa yana shigowa ciki sai ga manzon Allah yana sujada a inda yake aje goshin shi akwai ruwa kuma akwai tabo to yanzu waye zai ba mu labarin sahiyar da manzon Allah yayi wannan sallah yayi sujada a cikin tabo da ruwa sahabban shigo to shine Abdullahi dan Unais yake cewa fara'aituhu ni na ganshi da idona fi sabihati lailati 23 a cikin awashe garin daren 23 yace sajada manzon Allah yayi sujada fil ma'i watini a cikin ruwa da tabo kama akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah ya bada labari kenan in muka dauki wannan dalilin lailatul qadri wa daren wani dare ne daren 23 waqila wasu malamai suka ce lailata 25 daren 25 ne ma me dalilin ku akan haka suka ce hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah kadir da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashr al awakhir fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa kuma riwayat ta muslim aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yausha ne lailatul qadri sai yace iltamisuha fil ashr al awakhir ku neme ta a cikin kwanaki guda 10 na ƙarshen watan Ramadan fi tasi'atin tabqa a cikin kwanaki guda 10 suka yi saura kenan daren 21 kaga aka daren 21 saura kwana nawa azumi kwana 9 ko yawa fi tasi'atin tabqa yace fi sabi'atin tabqa ku neme ta a cikin kwanaki guda 7 da suka yi saura a cikin watan Ramadan kenan daren 23 yace fi khamisatin tabqa ku nema a cikin kwanaki guda 5 suka gabata kenan cikin daren 25 wannan kuma riwaya ce ta imam imam muslim malik yake cewa yuridu bit tasi'a lailata 21 ana nihin bit tasi'a daren 21 was sabi'a ana nihin daren 23 wal khamisa ana nihin daren 25 kenan kaga duka waɗannan maganganu ne ko maganganun suna da ƙarfi waqila wasu kuma suka ce a daren 27 din ne wanda aka ambata a baya malici wa qad madha ya gabata daliluhu dalili akan haka kuma wannan magana ita ce magana ta Ali ibn Abi Talib ita ce magana ta Aisha radiyallahu anha ita ce ta maganar Muawiya Allah kare da a gare shi sannan kuma da Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhum ajma'in duka sun ta akan cewa dare ne na 27 wa rawa ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana mutaharriyan lailatul qadri falyataharraha lailata 27 duk wanda zai nemi daren lailatul qadri inji Abdullah dan Umar to ya neme ta a daren 27 kenan kamar da aka ambata a baya ne dai magana akan cewa daren 27 din ne shi yake ƙarhi amma kar ka sakankance gaba daya aje ba daren 27 din bane kuma kaga shikenan kai ka tashi a tutar babu dan haka mutun yayi kokari matuka ya azumci wadda afwan ya sallaci ya gabatar da ayyuka na ibada a cikin waɗannan dareraki gaba ɗaya na 10 ƙarshe in kada in ka same su gaba ɗaya yana nuni akan cewa lalle wannan daren na lailatul qadri kenan kana da tabbas din akan cewa ka tsaya a cikin shi wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu fi alamatiha irin alamun da ake gane dare wanda yake na lailatul qadri malace minha anna shamsa tatlu'u sabihata yawmiha baydaa zaha ga rana ta huto a washe garin daren za ta huto faraƙal sannan ko bata da zahi ranai za ka same ta bata da zahi eh kenan sai ka riga auna ka in ka sallaci daren sai ka riga auna ranar kuma sannan za ka samu daren shi kuma a karan kanshi dare ne akwai nutsuwa a cikin shi akwai nutsuwa الحسن البصري الله قال الراجد الله يرحمه قال شيء كيتشوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلجة لا حارة ولا باردة يا رجال تكلم على مندرم باب بلاء إنزاهي سنن باب مقوم أنسني كنن باب سكاتك إذا كسام مندرم سنن كما تطلع الشمس بحتها ليس لها شعاع kuma ranar da za ta hito a washe garin za ka samu cewa rana ce wadda ba ta da kaihi sosai gaba ta uku da za ta tattauna akan abin da shafi wannan dare shine falalar da daren yake da to falla kuma Allah ya gama magana ai tunda ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr dare ne wanda alheri shi yahi alheri sama da wata dubu shekara 80 da duriya wannan shine karshen wannan sura kasancewar ta zo akan munasabar lokacin da muke ciki mu yi kokari waɗannan kwanaki guda 10 gaba daya mu zamanto mun gabatar da ayyuka managarta a cikin su mun gabatar da abin da ya shahi karatun Qur'ani ne salla ce dukkan wani aiki wanda yake nada in kai shi a cikin wannan dare to lalle tabbas zaka samu limkin balimkin ladan abin da ka aikata ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu dace da samun wannan lokaci sannan kuma gara basa ce mai girma ga dukkan wanda Allah ya rubuta mishi rayuwa a ce zaka zo wani dare kai wani bautan da za a baka ladan shekara 80 kana bauta kaga ba karaman gara basa bace ba ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah taala za mu dakata anan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله kene insha Allah sai karatun gobe sai mu tashi sura ko kuma ayoyi na farko da suka fara sakkowa a cikin Al-Qur'ani mai girma ita ce suratul alaq da ayoyin da take kunshe da shi kuma da irin abin da take toke da shi na motsar da mutane akan su tashi su yi karatu insha Allah duka bayani akan waɗannan abubuwa zai zo a gobe ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله